Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Ga labaran duniya mai karatu Baba Yakub Makeri. An aiwatar da gyaran huska da aka yi wa dokar umarnin shugaba Donald Trump tare da samun wata zanga-zanga da wani lauyin 'yan gudun hijira ya shirya a wasu filayen saukan jirage don taimakawa matafiya daga kasashe shida wanda wannan dokar ta shafa na kokarin da ake yi a hana ko kuma a rage shigowar waɗannan kasashen. Amurka ta fara aiwatar da waɗannan sabbin dokokin ne da yammacin shekaran jiya Alhamis, inda ake buƙatar masu neman takardun shiga Amurka ta visa daga ƙasashe shida masu yawan musulmi su kawo 'yan uwansu na ainihi ko kuma kasuwanci a nan Amurka kafin a basu izinin shiga ƙasar. Kafin fara aiki da wannan doka, wasu manyan jami'ai sun yi bayanai yadda ma'aikatan jakadanci masu ba da visa za su tafiyar da bincike ga masu neman takardun visa daga ƙasashen Iran, Libya, Somalia, Sudan da kuma Yemen. Ba za a soke halartar waɗanda aka shirya bayyanansu a gaban jami'an ba da visa kamar yadda aka yi a baya ba. Amma dai manyan jami'an sun ce sababbin masu neman visa za a tabbatar da sun kawo 'yan uwansu na ainihi ko wata kasuwanci a Amurka kafin a basu visa shiga Amurkan. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Juma'a cewar haƙurin Amurka ta zo ƙarshe game da Koriya ta Arewa, yayin da yake ganawa da takwaran aikinsa na ƙasar Koriya ta Kudu a fadarsa ta White House. Da yake jawabi a nan Washington tare da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in, Trump ya sha alwashin mayar da martani akan shirin makaman nukiliya da na masu cin dogon zango da Koriya ta Arewa take yi. Lokacin dabarun haƙuri da Koriya ta Arewa bai cimma nasara ba, inji shugaba Trump a lokacin da yake nuni da salon wanda ya gaje shi ya ɗauka. Ya ce an yi shekara da shekaru amma abu ya ci tura, don haka a ƙashin gaskiya haƙuri ya ƙare. Trump da Moon sun yi saɓani game da irin matsin lamba da ya kamata a yi wa Koriya ta Arewa ta dakatar da shirin makamanta. Shugabannin biyu sun yi suka ga wani ɓangaren ayyukan rundunar ƙasashensu wanda suke gudanarwa a cikin sojojin haɗin gwiwa da suke wannan aikin. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada ƙuri'a a jiya Juma'a kan rage dala miliyan 600 a cikin kasafin kusan dala miliyan 800 da majalisar ke kashewa wurin ayyukan kwantar da tarzoma. Wannan mataki ya biyo bayan matsin lamba ne da gwamnatin Trump wacce take ba da babban kaso na sama da kashi 1 cikin kashi 4 na kasafin sashen zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da ya ɗere a kan shugabancin majalisar a ranar farko ga watan Janairu wannan shekara ya yi kira ga aiwatar da manyan sauye-sauye ciki har da ayyukan zaman lafiya. Shirin ayyukan zaman lafiya Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda yake tallafawa sama da dakaru 110 da 'yan sanda da fararen hula wanda suke ayyuka wurare 16, sun sha sukan lamiri a cikin 'yan shekarun nan, inda ake zargin su da rashin da'a, wasu lokuta ma ba su iya kare fararen hula, har ma su dan kansu kai ga cin zarafin fararen hulan ta hanyar jima'i. A ƙasar Haiti ana zargin dakarun zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da haddasa barkewar kwalera a cikin wannan tsibirin wanda dubban mutane suka kamu da cutar kuma ya kashe wasu da dama. Ministocin cikin gida na Faransa da Jamus da kuma Italiya za su gana a birnin Paris a gobe Lahadi don taimakawa Italiya ta magance matsalolin kwararren bakin haure akan tekunta. Italiya tana shan fama wurin magance kwararren dubun dubatan bakin haure kuma ta yi barazana a bayan cewar za ta rufe kan tekunta ga jiragen ruwa da suke ceto bakin haurin wanda hakan zai tilasta wa jiragen ruwan su shiga sauran kasashen na Mediterranean. Jama'ai a Faransa sun ce ministan cikin gidan kasar Gerard Colomb da takwarorinsa na Jamus Thomas de Maizière da kuma na Italiya Marco Minniti za su hadu da kwamishinan ƴan gudun hijira na kungiyar tarayyar Turai da ake kira Avramopoulos a birnin Paris don tattaunawa akan wannan batu. A wannan shekara Italiya kadai ta amshi bakoncin bakin haure 82.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin abari ya huce.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin kul na abari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo da rabon wani malam iro
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku kamar yadda muka yi alƙawari yau zamu sakar muku filin ne gaba daya zamu koma gefe ni da Usman
eh mu zamu bari yau ya huce su su shiga
zamu bari su kuma kada su bari ya huce
yawa
saboda haka sai a gyara zama kamar yadda muka yi dama mun faɗi ka'ida muka ce kowa zai aiko daga yasuwansa ka ta shige sakan wato daƙiƙa 15 yawa duk wanda ta shige dai kamar yadda muka faɗa
to zai ya bari ya huce
ya bari ya huce wanda ya bada daƙiƙa 15 ko ƙasa da haka insha Allah zai ji gaisuwarsa a cikin shirin
ko mutum 100 ne indai a daƙiƙa 15 za su faɗi shikenan
gashi shikenan magana ta ƙare saboda haka a gyara zama
ina miƙa gaisuwa ta ga dukkan musulmai na duniya da fatan sun yi sallah lafiya. Ina gaida mutanen Jigawa da birnin Kudu. Ina gaida maman Sultana da maman Anisa da yayana Shamsuddin. A ƙarshe ina yi gaisuwa ta zuwa ga family Ahmad Aliyu Samaniya. Da fatan sun yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Usman Adamu Aliyu Odeto channel na murya talakar shanjiya da ke. Ina gare yan wada bukan arziki da fatan an yi sallah lafiya. Allah ya nuna mana bade lafiya. Nagode daga Usman Adamu Aliyu jihar Kebbi Nigeria.
Assalamu alaikum sunana Umar Gida Dugumi jami'an wadar da talaka ta kasa a madadin ni kaina da iyali da iyalaina ina ce dukkanin musulmin duniya barka da sallah da fatan Allah Ubangiji ya maimaita mana
assalamu alaikum sunana Sa'ad Garba ka garko ina yi wa daukacin jama'a musulmi barka da sallah Allah ya maimaita mana haka ina mika sakon barka da sallah ga martaba sarkin ka garko Alhaji Sa'ad Abubakar Allah ya kara lafiya da sakwana
assalamu alaikum sashi Hausa na murya Amurka sunana Zaidu Bala Kowa sabuwa birni kabi shugaban kungiyar murya talaka da kasa ina yi mu yan uwa na musulman duniya barka da sallah ina yi mu yan murya talaka baki daya barka da sallah
Barista Dallara Alhaji Shishi na ma'aikatar Shari'a na jihar Niger na mika gaisuwa barka da sallah ga daukacin masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka tare da ƴan uwa da abokan arziki da fata a sallah lafiya assalamu alaikum
assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka sunana Alhaji Ma'awiya Abubakar Zomi daga jihar Zamfara da farko ina yi wa mai gidana mataimakin wannan jihar Zamfara Malam Ibrahim Wakala Muhammad barka da sallah tare da ƴan uwa musulmi da fatan a sallah lafiya
assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka sunana Adamu Attahiru sakataren GB social media na kasa ina yan fa'in da wannan dama domin in wa shugaban kungiyar izala na kasa Sheikh Abdullahi Balalo da sakataren sa Sheikh Kabiru Haruna Gombe barka da sallah da musulmin duniya baki daya
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sashen Hausa na murya Amerika sunana Muhammadu Hassan Maradan tamburan Maradan ina amfani da wannan dama in tura da sakon gaisuwan sallah ga dukkan al'umman musulmin duniya baki daya Allah mai maimaita mana fadin badar ahalin
assalamu alaikum sunana Hafiz Balaraba ga sautiya mamuriyar talakarishin ta Zamfara to ina ne ga dumban gaisuwa ga jama'a musulmi baki daya da fatar sun yi sallah lafiya da ƴan kungiyar muryar talakari san jihar Zamfara musamman mai girma mataimakin gwamnati da fatar sun yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana ta bin badada amin
assalamu alaikum sunana Afan Buba Buya shugaban kungiyar muryar talakari san jihar Gombe ina yi wa duka ƴan kungiyar muryar talakari san jihar Gombe murnan barka da sallah Allah ya karba mana Allah ya nuna mana na badin badada Allah kuma ya sa muna cikin masu imani da lafiya amin
assalamu alaikum sashen Hausa na biyo sunana Anas Azika Hoja birnin Kebbi ina wa al'umman musulmi barka da sallah da fatar kowa ya sallah lafiya Allah ubangiji ya maimaita mu
assalamu alaikum murya Amurka sunana Mansur Al-Muhammad jaji ga tarayyar Najeriya ina musulmin duniya da Najeriya fatan an yi sallah lafiya Allah bai maimaita mana ita fitar mu da alheri a kasar mu Najeriya amin ya mu shigo ni daga gida gode
Assalamu alaikum warahmatullahi mai magana da Nasiru Aliyu mai magani birnin Kebbi sakataren masu maganin gargajiya na jihar Kebbi sarkin yakin murya talaka ina amfani da wannan dama don dalilin biyoye mai ka sakon gaisuwa barka da sallah ga dukkan masu sauraron ku
assalamu alaikum sunana Sani Muhammad Chindo daga unguwar Karofin Maraki Aboki tarayyar Najeriya ina yi wa ƴan uwa na barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya Allah ubangiji ya maimaita mana amin summa amin
alaikum dan dalilin biyoye sunana Fatima Halliru Daura ina al'umma barka da sallah ina Ibrahim Alfa Ahmed barka da sallah ina Ali Mustafa Safuta barka da sallah ina Sheikh Abdullahi Balalo barka da sallah da sauran al'umma baki daya nagode
assalamu alaikum sunana Amina Abdulbakar Noma Sani ne nake daga kungiyar murya talaka rishin jihar Kano. Ina yin wa musulmi fatan alheri da fatan an yi fara lafiya. Ubangiji Allah maimaita mana ta batun barka.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da fatan ina so in yi kasafan gaisuwa na sallah daga yan uwa da abokan arziki da abokan aiki na ma'aikatan shari'a. Ni Shehu Suleiman Kwanta goro ma'aikatan shari'a Mina.
Assalamu alaikum. Ni magana mallam mallam ne zanin hula gwallo jihar Bauchi ne wa dukkan al'ummar musulmi barka da sallah kuma Allah maimaita mana. Amin.
Sunana Aliyu Muktar Umar gwar kwalli a jihar Kano dake Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama na mi sakon gaisuwa barka da sallah ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na BOA ga dukkanin al'ummar musulmi na duniya baki daya. Ina kuma gaishe da antinmu tsohuwar ma'aikaciyar sashen Hausa na BOA Hajiya Halima Jumro da fatan ita ma ta yi sallah lafiya a duk inda take.
Magana Alhaji Mutsalami ga dawa Kwanta Gora na miƙa sakon gaisuwa barka ga sallah dukkan musulmani ya baki da Allah ya bar zuwanci da fatan Allah ya bashi wa sunan Muhammadu Buhari lafiya da dawo gida cika da mulkin cikin lafiya amin.
Assalamu alaikum firin abari ya huce Sani Ahmad mai riga Bauchi ke muku barka da sallah da fatan kin kuma musulmi na duniya gaba daya sun sanna lafiya Allah mu mutum da kudin burada. Assalamu alaikum sayan juma.
Assalamu alaikum sunana Yahya Muhammad Umar daga Kano Nigeria tubuntawa zuro na mi ga sakon barka da sallah ga dukkan musulmin duniya musamman Syria Iran da Saudi Arabia.
Assalamu alaikum yau ya Hausa. Gaisuwa barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya. Daga na ku saranku Elfan Jamal Haji Abdu. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Yahya Abubakar Kalfi malumfashi local government Katsina State. Ina miƙa sakon gaisuwa barka da sallah ga dukkanin musulman duniya gaba daya.
Assalamu alaikum. Ina gaishe da kanina da yake Washington DC. Na gaishe da kanwata Sa'adu da yake Washington DC da fatan sun yi sallah lafiya kuma ma'aikatan ina muku barka da sallah Allah ne mai ta.
Isa Muhammad Yusuf daga Kampala Uganda ina miƙa sakon barka da sallah ga Madugo Uban Tafiya wato Ibrahim Alfa Ahmed Salman Al-Farisi da kuma Isa Muhammad dake Baidi.
Assalamu alaikum kana Abdullahi Tarbajani sakon barka da sallah ta ruwa ga Hadiza Abubu mai tabi kuma da Maryam Sulaiman Shiduza ma da Yazid Falalu da Akarami Tela da dake garin Jani.
Assalamu alaikum sunana Anwar Muhammad Gaidam ga gaisuwar sallah ta zuwa ga al'ummar garin Gaidam jihar Yobe da ma duniyar musulmi baki daya. Nagode.
Assalamu alaikum gidan radio sunana Aisha Gambara Rufusko ina ce iyaye na murna da ƴan uwana da yayuna.
Assalamu alaikum muryar Amurka sunana Yash mai gida garanya. Ina miƙa sakon gaisuwa ta da barka da sallah ga dukkanin al'ummar musulmi na duniya baki daya.
Assalamu alaikum sunana Badamasi Ibrahim Saban Sara da magarabi Nijar. Ina gaida Alhaji Hamisu Zangon Daura, ina gaida Alhaji Abdu da magarabi, ina gaida dukkan al'ummar jihar Nijar gaba gabaɗaya.
Assalamu alaikum sunana Alhaji Mele Sufari jihar Yobe. Have you heard of the new world?
Musa Yola, ina miƙa saƙon barka da sallah ga daukacin musulmin duniya da fatan za a ci gaba da shagulgulan sallah lafiya daga nan Yola Kano a Najeriya.
Wa alaikum sunana Aminu Abubakar Jada, ina wa dukkan musulmin duniya barka da sallah kuma ina wa kowa fatan alkhairi duniya da lahira. Masallam.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Biyu. Sunana Mustafa Alkali Boku daga jihar Kebbi Najeriya. Ina son yin amfani da wannan dama domin miƙa saƙon ta murnar sallah ga dukkan ƴan uwa musulmi da ke duniya.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ne Alhaji Tiji Dan Kawo. To ina gare isu ku kawun baka, ina gare Lamini kawun baka, ina gare Iliya kawun baka, ina gare Alhaji Nura Chamba, ina gare Alhaji Samuni Chamba, ina gare Ibrahim Baban Ladi a kanan Dabo.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Lasko Fashitu Isa, sojan Najeriya. Ina so in miƙa gaisuwa na ga dukkan musulmin duniya da fatan kowa ya sallah lafiya. Allah ta'ala ya yi ta mu. Amin summa amin.
Assalamu alaikum, mai magana shine Mustafa Alimamudo. Ina miƙa gaisuwan sallah ga abokina Muhammad Bello mazauna garin Bauchi tare da iyalansa wato Amina da Jamila. Allah ya sa an yi bikin sallah lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Mustafa Muhammad Abdullahi daga Kano ta Nigeria. Ina yi wa dukkanin musulmi fatan sun yi sallah lafiya. Allah ya daimaita wa.
Barkan jiyoyi ni Abubakar Adam Madani daga ina muku fatan Allah ƙara muku lafiya da zaman lafiya kuma Allah ƙara tabbatar da ku a kan hadin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Nurain Abubakar daga Sangwata. Na so ni ka gaisa na sa dukkan lokacin dukkan ma'aikatan can POE. Allah kai musu abin shekara mai suna Ali.
Assalamu bowa wazar fadar an yi sallah lafiya. Allah ya ta ka ani a kai ji sunana Ismail Galanzai Jega jihar Kebbi. Yana madaukacin musulmin duniya mana sallah. Allah shi nuna mana wata shekara. Allah ya mabaita.
Assalamu alaikum, sunana Aminu Ibrahim Doguru. Ina gaida Abba Adamu Doguru da shi da iyalansa da fatan sun yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina miƙa godiya ta tabarka mai sallah ga iyayena, ƴan uwana da sauran dukkan jama'a musulmi na Najeriya da ma duniya baki daya. A kanan fatan alkhairi da kuma samun sauki ga shugabanmu na Najeriya. Amin.
Alaikum, sunana Nur Ahmad Aliyu da ke garin birnin Kudu Jigawa a da ke Najeriya. Ina miƙa saƙon gaisuwar sallah ta ga daukakin musulmi da ke haɗin ƙasar nan baki ɗaya da fatan an yi sallah lafiya.
Salam sashen Hausa na BOA Hausa. Sunana Dauda Umar Janihu daga ƙaramar hukumar Shinkafi Zamfara State. Ina so ku miƙa min saƙon barka da sallah zuwa ga babana Alhaji Umar Janihu da mamana Hajiya Fatima Umar Janihu da ƙanina Shamsu Umar Janihu. Ku tashi lafiya, na gode BOA.
Assalamu alaikum, sunana Ibrahim Garba Garbati. Ina yi wa dukkan ƴan uwa da abokan arziki na Ungolungu da ke Sanga Local Government Kaduna State barka da sallah. Allah ya maimaita mana.
Assalamu alaikum, sunana Sharif Abdullahi Alkaleri. Ina miƙa saƙon gaisuwan sallah ga dukkan musulman duniya da fatan an yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana da imani. Amin.
Ina miƙa saƙon gaisuwa ta na barka da sallah ga malam Alaram Malam Kabiru Angon Iya Zaria City daga Tijjani Hayin Ojo Sabon Garin Zaria.
Assalamu alaikum, ina miƙa saƙon gaisuwar barka da sallah zuwa ga mai martaba sarkin ƙaraye Alhaji Dr. Ibrahim Abubakar na Biyu. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwar barka da sallah zuwa ga iyayena Alhaji Jibrin T.O. Ƙaraye da Alhaji Haruna Ɗanladi Ƙaraye.
Sunana Adams Garba daga garin Zin na jihar Taraba. Ina yi wa ɗaukacin masu sauraron filin a bari ya huce barka da sallah. Allah Ubangiji nuna mana na bali. Na gode.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na gidan Radio America BOA. Ni ne Suleiman Muhammad Celedi. Ina gaishe da ƴan uwa da abokan arziki da fatan an yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum, sunana Halifa da Uban Maja Kano Najeriya. Ina yi wa dukkanin al'ummar musulmin Najeriya fatan alkhairi da barka da sallah da na duniya baki ɗaya. Girl, the only thing that matters.
suna Abdul Hamid, ina gaida dukkan iyali na, ina gaida dukkan ma'aikatan VOA Hausa da fatan sun yi sallah lafiya.
Salami, magana Bello Habib daga Kano tarayyar Najeriya, ina gaishe dukkan yan uwa musulmi baki ɗaya na duniya da fatan yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum, sunana Mustafa Gaggeyi daga Kano Najeriya. Ina yi dukkan daukacin musulmi barka da sallah da suke nan, yan uwa da suke Najeriya da ma duniya baki ɗaya, har da kuma VOA Hausa.
Assalamu alaikum VOA Hausa, mai magana Mudassir Hudusan da Gumer. Ina mai kasakon barka da sallah zuwa ga yan uwana musulmai na duniya gabaki ɗaya kuma yan uwana na.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sunana Shamun Ahmad Damji daga nan Abuja Nigeria. Ina gaida ilahiyar ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da ke a birnin Washington DC da fatan an yi sallah lafiya, Allah ya maimaita mana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi VOA daga mai sauraron ku Malam Musa Haruna a nan Dimaku biyar tuwa gabashin Kamaru. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta barka da sallah duka al'amuran musulmi na duniya, musamman ma ga abokina Shu'aibu Yunus a nan Dimaku Kamaru.
Assalamu alaikum, sunana Abubakar Sa'idu, ina gaida Habibu ƴan manzo da Sumayya A Ahmad da Abubakar Sa'idu wanda yake Bauchi.
Assalamu alaikum, sunana Lawal Muhammad, ina magana ne daga nan ƙasar Faransa. Ina wa ƴan uwa da abokan arziki da ke gida na jiya barka da sallah, da fatan an yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, sunana Haruna Shu'aibu dan Zomo. Saƙon barka da sallah ga babban ya Ibrahim Alfa Ahmed, Isma'ila Bima mai Gombawa, Abdulrazzaq mai Kifi dan Zomo, Isa Ramu Huda Hadeja da sauran dukkanin al'umma musulmin duniya baki ɗaya.
Assalamu alaikum, sunana Tijjani Mamuna, ina gaida Shehu Borno da gwamnan Borno da dukkan musulmai duniya, ina muku fatan alheri da abokan arzikan mu.
Assalamu alaikum, ni ne Nura Isa daga Rumba. Ina gaisuwa da fatan alkhairi ga umar musulmi da fatan an gama sallah lafiya.
Assalamu alaikum, ina gaida Ibrahim Alfa Ahmed da Allah ya mika mun gaisuwa ta zuwa ranar Limatin Jumurau daga Kabiru Tije kauren Facebook.
Assalamu alaikum biyu Hausa, sunana Abdulhamid Bashiru Goyo Suba daga jihar Zamfara. Ina ma daukacin musulmin duniya baki ɗaya murnar barka da karamar sallah, kuma ina fata Allah maimaita mana tabbadin bada, amin.
Assalamu alaikum, sunana Rabo Magaji Daura, ina yi ma gwamnan jihar Katsina da sarakunan Daura da Katsina da musulmai na jihar Katsina baki ɗaya barka da sallah, da fatan mun sallah lafiya, Allah an sa'ana bukata.
Madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi, za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki, a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.